yanzu mun ga mata mun tattauna da su suka ce wallahi ana amfani da mace a gaban ƴaƴanta idan sun kama ta gona ne ko a cikin gidanta wannan ba kankanin tashin hankali bane
kungiyoyin fafutuka kare mata da yara da dama na ci gaba da gudanar da zanga-zangar neman gwamnatin tarayyar Najeriya ta ƙara ƙaimi wajen yaƙi da matsalolin ƴan bindiga dadi da ke yi wa mata fiyadi baya ga kashe mazajen su a jahar Katsina kungiyar lawal dan Alhaji da mambobinta sun gudanar da nasu zanga-zanga a dandalin Unity dake babban birnin tarayyar kasar inda wata mamba a kungiyar da ta buƙaci a saka ya sunanta ta mika buƙatar gwamnati ta kaiwa al'umma dauki
mun dai fito ne mu nema gudunmawar shugaban kasar mu dan Allah ƴan uwan mu tana kuka saboda suna fama da yunwa ga talauci tayi yawa mun san kana irinka amma muna son still ka ƙara kokartawa mun san tabbas ka tura matakan tsaro a jahar Katsina muna son dan Allah ka ƙara sa ido akan lamarin a taimaka musu gashi kana kwance gida ka waye gari a ce an maka fyaɗe babu abin da ya kai shi tashin hankali
anata bangare jagora kungiyar lawal dan Alhaji Halima Muktar ta bayyana cewa
mu ba ma so mu accusing kowa amma muna so duniya ta san waɗannan mutanen ga halin da suke ciki dan Allah a zo a taimake su
wani ganau da ya taho Abuja daga jahar Katsina ya bayyana matsalolin da al'umman jahar ke fuskanta da haka
kwanaki kusan 3 da suka wuce muna cikin garin Batsari wanda muka je muka gane wa idanunmu abin da yake faruwa ka kawo gawaroni wanda aka harba ya je gona domin kashi suka kawo gawashi mutum biyu kuma aka yi kidnapping din su ana buƙatar naira miliyan 50 kafin a sake su dawo cikin mutane wanda ake neman wannan kuɗi a wajen sa ko miliyan 1.5 da ita balance na 50 ba tsari na cikin wani yanayi na ban tsoro mun shiga mun ga wani dattijo wanda aka harba a ƙafa ya kai kusan shekara 70 a duniya wallahi abin da yake faɗi abin dole ne ka ga hawaye yana fitowa a idanunka a lokacin da kake kallon shi yana magana yana kuka
kazalika kungiyar kare haƙƙin bil'adama na Human Rights Commission ta bakin babban sakataren ta Tony Ojukwu ta ce ta fara gangamin wayar da kan al'umma akan matsalolin da suka shafi fyaɗe da na jinsi tare da yin kira ga masu ruwa da tsaki domin a hada ƙarfi da ƙarfe da gwamnati a dukkanin matakai saboda a kawo ƙarshen matsalolin da suka addabi al'umma
This is a national call for action against rape and SGBV The National Human Rights Commission being the statutory body that is mandated to protect and promote human rights in Nigeria has decided to embark on a 1 week of activism to partner with all key stakeholders all organs of government The CSO, the churches, the mosques, we are sensitizing them in the 36 states of...
Gaban Najeriya Muhammadu Buhari ya tura tawagar hukumomin tsaron ƙasar zuwa Katsina domin lalubo sabbin dabarun aiki na kawo ƙarshen matsalolin tsaro da fyaɗe a ƙasar. Matsalolin ƴan bindiga a arewacin Najeriya na ƙara tsananta lamarin da ya tallasa wa manoma da dama ƙauracewa gonakinsu saboda gudun tsira da rai inda masana a fannin aikin noma suka yi gargaɗi akan tasirin rashin noma ga al'umman ƙasar duba da yadda annobar coronavirus ta gurgunta ayyukan kasuwanci da ƙasa da ta dogara ga shigowa da kayan abinci. Halima Abdulrauf, Murya Amurka daga Abuja, Najeriya.